إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a cikin wannan unguwa mai albarka a cikin wannan unguwa ta sura bildi a ƙarƙashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna 10 ga watan Ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 10 ga watan 3 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mumtahana kuma wannan shine darasin mu na 5 a cikin wannan sura mai albarka malam bismillah ya ayyuhal ladina amanu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu idza المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور
نعم الله مدوكاكين سركي yake cewa يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي يا كي wannan annabi idza ja'aka almu'minat a lokacin da masu imani mata suka zo maka yubayyi'naka suna masu yi maka mubaya'a ala alla yushrikna billahi shay'an akan cewa ba za su hada Allah da wani ba a wajen bauta wala yasriqna kuma ba za su yi sata ba wala yaznina kuma ba za su yi zina ba wala yaqtulna auladahun kuma ba za su kashe ƴaƴansu ba wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin sannan ba za su zo da wani da wata ƙarya ba suna kirkiratta a tsakanin ƴaƴan da suka haifa baina aydihin wa arjulihin wala ya'tinaka bibuhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin kuma ba za su zo da wata ƙarya ba wanda za su kirkira game da ɗiyan da suka haifa a tsakanin hannayensu da wa'arjulihinna da hannayensu wala ya'sinaka fi ma'ruf kuma sannan ba za su saba maka ba a cikin abun da yake da'a ne fa bayuhun Allah madaukakin sarki yace to sai kai musu mubaya'a wastaghfir lahunna Allah kuma ka roka musu gafarar Allah madaukakin sarki inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama ne sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci wa'ansu mutane wanda Allah madaukakin sarki ya rige ya yi hushi da su qad ya'su min al-akhirati su wa'annan mutanen sun yanke tsammanin kaunar samun rahama a lahira kama ya isal kuffaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai suka yanke kamna daga na kabarurrukan su. A cikin wa'annan Allah madaukakin sarki yana koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sigar da zai yi ma matan da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin suna so su yi mubaya'a da shi su nuna musuluncin su. To sai Allah madaukakin sarki yake koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zai zanki yi ma wannan matan mubaya'a. A lokacin shekarar da aka bude Makka, to mata sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su barranta daga shirka su yi imani da Allah madaukakin sarki. To sai Allah ya sabkar da wahayi yana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ne za ya yi mubaya'a ga wa'annan matan. Sai Allah madaukakin sarki ya sharanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda shida. A cikin wa'annan abubuwan guda shida ne idan matar da ta amsa ta yarda cewa za ta yi wa'annan abubuwan guda shida, to su ne Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bayi'hun, sai ka yi musu mubaya'a, wastaghfir lahunna Allah, kuma ka roƙa musu gafarar Allah. Yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koya mushi abinda za ya yi ma mata mubaya'a da shi, shine na farko Allah yushrikuna billahi shay'an, kada su hada wani da Allah a wajen bauta. Kamar yadda muka sani su Larabawa a jahiliya mutane ne da sun kasance suna bauta ma gumaka, mutane ne da sun kasance ba Allah suke bauta ma ba, wani ma zai iya kirkira dabino kuma dabinan nan shine abun bautar shi, idan ya ji yunwa kuma zai canye kuma gobe ya sake kirkirar wani abun bautai kuma idan ya ji yunwa ya cinye. To Larabawa sun kasance suna yin shirka ga Allah madaukakin sarki. To abu na farko da Allah madaukakin sarki ya koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa dole ne yanzu sai sun bar hada Allah da wani a wajen bauta. Abu na biyu shine wala yasriqan, kada su yi sata, sawa'an abinda za su yi sata na majazansu ne ko ko abinda za su yi sata na wasu ne daban wa'anda ba majazansu ba. Sai Allah madaukakin sarki ya hana su wannan abun. Abu na uku da Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah da yi ma mata mubaya'a da shi shine zina, wala yazinina, kada su yarda su yi zina. Wannan kuma al'ada ce, duk wanda ya karanta tarihin Larabawa ya san su a wajensu zina ba wani abu ce ba, wata ma za ta iya yin zaman dadaro da ita da sarmayinta ko da ita da wani suke banta suna kwanciya arme ba tare da kuma an darma musu arme ba. To shine Allah madaukakin sarki domin ya hana su wannan alfashai sai ya koya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun zo za su yi mubaya'a, sharadi na uku shine cewa wala yazini, dole ne sai sun yi haƙuri sun bi Allah madaukakin sarki sun bar yin zina. Sannan abu na hudu wala yaqtulna auladahun, kada su kashe ƴaƴansu, saboda mun sani cewa Larabawa a jahiliya su mutane ne da sun kasance suna kashe ƴaƴansu. A wani sa'in za a bari sai dan ya girma, musamman ma mata, sai maccen ta girma sai a doke ta sai a je a binne ta koko a je a kashe ta, koko tun dan ma yana cikin ciki, dama dan ko na zina ne koko dama dan ba aso a aife shi. To Larabawa suna kashe ƴaƴansu. Sai Allah madaukakin sarki ya umarci mata da cewa wala yaqtulna auladahunna, kada su kashe ƴaƴansu. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa ya tawara min alqaumi min su'i ma busharabi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. A lokacin da Larabawa idan aka zo aka ce musu matan su sun aihi ƴaƴa mata suna jin bakin ciki suna yin takaici, har ma hakan ya kai su da kashe su. Yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a da shi da mata shine cewa wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, kada su zo da wata ƙarya. Al'ada ce ta Laraba lokacin suna zinata a jahiliya, to mace za ta iya ta yi ta mu'amala ta arme da mazaje daban-daban, ta yi da wannan gobe, ta yi da wannan gata, ta yi da wannan. To idan ta aihu kuma sai ta samu wani wanda cikin wa'annan mutanen wa'anda suka sadu da ita, ko ko wani ma wanda bai sadu da ita ba, sai ta liƙa mishi ta ce ɗanta ne, koko mace tana da arme za ta je wani wuri da ita da sarmayinta ko ta je wani wuri ta labe ta ta yi alfashatta ta yi zinatta kuma sai ta zo ta liƙa ma wannan mijin wanda shine mijinta kuma ta san cewa lalle wa'annan ƴaƴan duk da akwai arme tsakanin su cewa ba mijinta bane ba to shine Allah madaukakin sarki ya umarci ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kamun yayi ma mata mu baya'a to su yi alƙawalin cewa ba za su taɓa ƙirƙirar ɗa ba ɗan da suka haifa tsakanin hannayensu da ƙahuwansu kada su jingina ma wani wanda ba shi ne ba uban wa'annan ‘ya’yan sawa'an tana da arme ne ko ba ta da arme kada ta jingina ma wani wanda ba shi ne uban wannan yaron ba abu na biyar abu na shidda shi ne wala ya'sinaka fi ma'ruf yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mata mu baya'a da shi na ƙarshe shine wala ya'sinaka fi ma'ruf duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su wanda da'a ne ga Allah madaukakin sarki to yana daga cikin sharadin kamun ayi mu baya'a to ya zamanto dole ta yi hakuri da wannan abun da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta da shi mun sani cewa larabawa a jahiliya suna da al'adu daban-daban yana daga cikin al'adunsu idan mutum wani bala'i ya zo to zaka ga suna kama kayansu suna kecewa yana daga cikin al'adun larabawa idan wata jarabawa ta samu mata suna yin aski yana daga cikin al'adun larabawa idan wani bala'i ya same su ko aka yi mutuwa za su yi ta kururuwa su yi ta kuwa suna kuka to shine Allah madaukakin sarki yake cewa kamun manzon Allah yayi mu baya'a da mace mai imani dole sharadi na shidda sai ta bar wa'ancan abubuwan da take yi a jahiliya shine koke-koke idan an yi mutuwa da yin aski idan wani bala'i ya samu koko da kece kaya koko da marun huska yana daga cikin al'adunsu idan bala'i ya samu mutum sai ya samu kanshi ya yi ta mari to wannan duka yana cikin walaya asinaka fi ma'ruf kada su saba maka a dukkanin cikin abun da zaka umarce su da shi wanda da'a ne ga Allah madaukakin sarki to sai Allah ya ce ma manzon Allah a lokacin da mata suka amsa wa'annan abubuwan guda shidda to fa bayyihunna wastaghfir lahunna Allah anan idan mace ta yarda da wa'annan abubuwan guda shidda to sai a yi mubaya'a da ita sannan kuma Allah ya umarci manzon Allah da ya roƙa ma wa'annan matan gafara gafaran mi za a roƙa musu gafara abubuwan da suka zanki a baya na shirka na zina na kashe ƴaƴansu da suke yi sannan na ƙirƙirar ɗiya da suke yi bayan sun aihu su jingina ma wanda shi ba ubansu bane ba koko idan wani bala'i ya same su ko su aske kawunansu koko su zanki marin kansu koko su zanki kuka idan an musu mutuwa to wa'annan abubuwan idan mace ta yarda to sai Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah da cewa a yi mubaya'a da ita sai a roƙa mata gafarar Allah kuma akan abun da ya rige ya wuce na zinuban da ta yi sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yin gafara ne mai yin rahama ne ga dukkanin mutumin da ya tuba ya bar dukkanin abubuwan da yake yi a baya dukkanin wa'annan abubuwan guda shidda da aka zana wanda za a yi mubaya'a da mata kamun manzon Allah ya yi mubaya'a da su wannan dukkan abubuwa ne wanda suna daga cikin alkaba'ir manya-manya amma duk da haka bayan Allah ya zano su sai ya rufe ayan da rahama don a nuna ma mai saurare da mai karatu cewa har yanzu kofar tuba ba a rufe ba duk irin laifin da kake yi to ka zo idan ka tuba Allah madaukakin sarki zai ya gafarta maka sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da Allah madaukakin sarki suka yi imani da shari'ar da Allah ya sabko ma manzon Allah Allah yake cewa kada su jibinci wa'ansu mutane wa'anda su ne yahudawa Allah ya rige ya yi hushi da su sai suka yanke kamna daga samun rahamar Allah a ranar lahira saboda su yahudawa ba rashin sani bane ba yasa su kafirci a'a mutane ne wanda sarai suna sane da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne amma girman kansu da kafircin su ya hana su mi kauya dan haka su sun yarda su hole a duniya amma lahira kuma sun rige sun yanke tsammani daga rahmar Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa kama ya isal kufaru min ashabil qubur kamar yadda kafirran suka yanke kamna daga na kabarrukan su kamar yadda kafiri idan ya mutu aka binne shi to Allah madaukakin sarki zai nuna mishi gidan shi na wuta bayan cewa an nuna mishi gidan shi na wuta to yanzu ya yanke kamnar cewa babu wata rahama da Allah madaukakin sarki za ya yi mishi anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa anda kuka yi imani ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idza ja'aka almu'minat idan mata suka zo maka masu imani yubayyi'annaka suna so su yi mubaya'a da kai ala allahi yushrikuna billahi shay'an akan wa'annan abubuwan guda shidda da muka zanna da muka zana sai Allah madaukakin sarki yace manzo Allah to ayi mubaya'a da su a kalkashin wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'annaka yana daga cikin sababin nuzulikinta abinda yasa ayar ta sabka shine abinda muqatil bin hayyan ya hakaito abinda ibnu kasir ya rawaito a cikin littafin shi muqatil bin hayyan yake cewa unzilat hadhihi al-ayatu yawm al-fath wannan ayar Allah madaukakin sarki ya sabkar da ita ne a lokacin da aka bude garin makka fa baya rasulullahi ar-rijala 'ala as-safa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau dutsen as-safa yana yi ma maza mubaya'an cewa su yarda da wa'anga abubuwan guda shidda wanda Allah ya zana a cikin wa'annan ayar wa umaru yubayi'u an-nisaa tahtaha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muqatil bin hayyan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saman dutsen as-safa yana yi ma maza mubaya'a da wa'annan abubuwan guda shidda shi kuma umar yana kalkashin dutsen yana yi ma mata mubaya'a da izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kalkashin as-safa sai Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da Allah yake cewa wala yaqtul muqatil bin hayyan yake cewa da adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fadar Allah madaukakin sarki wala yaqtulna auladahun kada su kashe ayyan su fa qalat hindu sai hindu tace rabbainahum sigaran fa qataltumuhum kibara hindu take cewa ai mu manzo Allah ba mu da laifi idan mun aifin mata sai bayan sun girma sai mazan su doke su su kai su adashi su kashe su ko ko su yi gina su binne su anan ne Umar radiyallahu ta kara tabbata a gare shi yana yi ta dariya har lokacin da hakoran shi suka bayyana wannan kuma maganar ta muqatil bin hayyan tana nan ibnu abi hatim ya fitar da ita a cikin littafin shi haka ibnu ashur a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat sai ta kasance cikin aya ce ta jiya wadda Allah yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka almu'minatu muhajiratun famtahinuhun Allah madaukakin sarki a aya ta jiya yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar cewa idan mata ta yi hijira daga makka ta zo madina to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ya maida ta wajen kafirai ba to ibnu ashur sai ya ce ai cikon maganar jiya ce Allah ya fadi anan to ta kakane za a yi imtihanin su a jarraba su domin a gane imanin su shine sai a jarraba su da wa'annan abubuwan guda shidda cewa ba za su yi shirka ga Allah ba sannan ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su kashe ƴaƴan su ba sannan ba za su kirkira ma wani mutum ba dan da suka aifa bayan sun tabbata cewa shi ba baban shi bane ba sannan za su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya umarce su ابن عاشور yake cewa hadhihi takmilatul limtihan an-nisa'il mutaqaddim dhikruhu fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ibn عاشور yake cewa wannan aya idha ja'akal mu'minatu yubayyi'naka wannan cikon maganar ce ta jiya domin Allah madaukakin sarki ya gaya ma manzon Allah yaya ne za ai ya jarraba wa'annan matan kamun a yarda da imanin su الامام السعدي a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wa'annan sharadan da aka zana guda shidda a cikin wannan sura ana ce musu tusamma mubaya'atun nisa yaqul yake cewa al-imam as-sa'idi yake cewa hadhihi shurut al-madhkura fi hadhihi al-aya wa'annan sharadan da aka zana guda shidda a cikin wannan ayar tusamma mubaya'atun nisa sai ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ma mata mubaya'a da su yubayyi'na ala iqamatil wajibatil mushtaraka ba ana nihin ba wa'annan abubuwan guda shidda da aka zana a'a mata ne kadai za su yi riko da su a'a wannan da mata da maza dukkanin su za su yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba za su yi saba ma Allah da wa'annan abubuwan guda shidda ba al-imam al-bukhari a cikin littafin shi wanda aka fi sani da as-sahih ya fitar da hadisi daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ta kara tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinu man hajara ilayhi min almu'minati bihadhihi alaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jarraba matan da suka yi hijira, suka ce sun yi imani sun baro mazajensu. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi musu jarrabawa ne da wa'annan abubuwa guda shidda wannan ayar ta zo da su, kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu bayyinaka, har zuwa fadar Allah madaukakin sarki inna Allaha ghafurur rahim, Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama ne. A kalkashin wannan hadisin sai Urwa yake cewa qala Urwa qalat Aisha, sai Urwa yake cewa yaji daga Aisha tana cewa faman aqarra bi hadhihi ash-shart min al-mu'minat, duk maccen da ta yarda da wa'annan sharuddan da aka zana guda shidda na daga mata masu imani. Qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad bayatuki, sai manzo Allah ya ce mata yanzu ni nayi miki mubaya'a. Aisha take cewa kalaman, wannan mubaya'an da manzon Allah yake yi ma mata magana ce. Aisha ta ci gaba da cewa la wallahi ma massat yaduhu yada imra'atin qattun, take cewa wallahi manzon Allah bai gaisa da mata ba wajen yi musu mubaya'a, kawai manzon Allah yana yi musu mubaya'a ne ta baki. Ma bayahunna illa biqaulihi qad bayatuki ala dhalik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su idan mace ta yarda da wa'annan, mace mai imani ta yarda da wa'annan da aka zana abubuwan da aka zana guda shidda, sai manzon Allah ya ce nayi miki mubaya'a. Aisha ta ce mubaya'an da baki ne ake yin ta, saboda wasu sun jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaisa da mata a lokacin da yake yi musu mubaya'a. To wannan hadisin na Aisha wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar ya ƙaryata duk mutumin da yace a wajen wannan mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaisa da mata wa'anda ba muharraman shi bane. Haka al-Imam Ahmad, yabda al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin littafin shi al-Musnad daga Umayma bint Ruqayya, yake cewa take cewa ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nisa'in linubayi'uhun, Umayma take cewa mun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu mata dan mu yi mushi mubaya'a. Fa akhadha alaina ma fil Qur'an, sai manzon Allah ya karanta musu wa'annan abubuwan guda shidda, ala alla yushrikna billahi shay'an, har zuwa ƙarshe. وقال سيما ذا الله يتي فيما استطعتنا واتقتنا, a cikin abun da kuke iyawa, kunna Allahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina, sai wa'annan matan da suka zo sima manzon Allah mubaya'a kamar yadda Umayma take bada labari, sai suka ce ai Allah da manzon Allah su suka hi kamnan mu, tunda wa'annan abubuwan dukkan abubuwa ne wanda su kankansu Larabawa suna so su rabu da su, amma babu yadda za su iya, suna so su bar kashe ƴaƴansu, suna so su bar zinace-zinace, suna so su bar shirka, amma bu stan san da za su yi ba. Sai take cewa Allah shi yahi tausaya mana da mu da kawunan mu. Sai manzon Allah yake, sai suka ce ma manzon Allah ya rasulullah ala tusafihuna, shin yanzu ba za ka gaisa da mu ba? Sai manzon Allah yake cewa inni la usafihun nisa, manzon Allah yake cewa ni ba na gaisawa da mata haka a hada hannu da hannu, inna ma qawli li imra'atin wahidatin ka qawli li mi'ati imra'a, manzon Allah yace idan nayi mubaya'a da mace daya to kamar nayi mubaya'a ne da mace 100. Wannan hadisin kuma yana nuna mana cewa haramcin namiji ya gaisa da wata mace wadda ba muharramar shi ba, duk wata mace wadda ba ma'aifiya ba ko kauna ko magajiya ko muharrama, to kuma wace ce addinin mu, addinin musulunci ya hana mutun ya gaisa da wannan matar. Idan kuma mutun yayi to ya saba ma Allah, kuma ya saba ma abinda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi. Haka al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin littafin shi al-Musnad, yake cewa a cikin littafin shi al-Musnad yake cewa ya rawaito hadisin ne daga Salma bint Qaisin, da Allah ta kara tabbata a gare shi take cewa ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nubai'uhu fi niswatin min al-ansar, mun zo wajen manzon Allah tare da wasu mata daga ansar domin mu yi mishi mubaya'a. Falamma sharata alaina, lokacin da manzon Allah ya ce musu taw, idan za ku yi mubaya'a wa'annan abubuwan guda shidda wadda aya ta zana dole sai kun yi aiki da shi sai manzon Allah yake ce mishi wala na'sihi fi ma'ruf sai suka ce mishi lalle manzon Allah duk abun da ka zana a cikin wannan ayar guda shidda mun yi alƙawarin cewa ba za mu yi wannan abun ba wala taghshushna azwajakun sai manzon Allah ya ƙara musu da cewa kada ku zan kima mazajanku algushu saboda ayar ta zo da cewa wala yasriqna kada su yi sata sai manzon Allah yake ce musu to kada ku yi ma mazajanku algushu bayan sun tahiyar su sai wata ɗaya daga cikin su ta dawo ta tambaye manzon Allah take cewa irji'i fasali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ghishu azwajina yake cewa ki je ki tambaye manzon Allah menene kada mu matan mu algushu sai manzon Allah yake cewa ma qala fa sa'altuhu fa qala ta'khudina malahu fa tuhabbi bihi ghayra sai ki so ki amshi kudin shi amma kuma ki je kina soyayya da wani wannan shine abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu a cikin wannan hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar haka al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi wanda aka fi sani da as-sahih ya fitar da hadisi daga at-Tawus an Ibn Abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare shi Ibn Abbas yake cewa shahidtu as-salata yawm al-fitri ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas yake cewa nayi sallar al-fitr tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tara da Abu Bakar da Usman fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbah dukkaninsu suna yin wannan sallar ne kamun khutba summa yakhutubu ba'd sannan idan sun yi da sallar sai su yi khutba fa nazala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sabko bayan yayi khutba fa ka'anni anzuru ilayhi hina wajallisu ar-rijala bi yadihi summa aqbala yashiqquhunna hatta atan nisaa ma bilalin manzon Allah yana yi ma matan nan mubaya'a sai ga yana yi ma maza mubaya'a sai ga mata sun zo sai manzon Allah ya karanta musu wannan ayat da sharadin da ke akwai a cikin wannan aya guda shidda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama musu to sai suka yi imani summa qala hina faraga lokacin da manzon Allah ya kare sai manzon Allah yake ce musu antunna ala dalika shin yanzu wannan sharadin guda shidda da aka zana kun yarda cewa za ku ta yi akan wannan sharadin fa qalat imra'atun wahida wa lam yujibhu ghayruha sai wata mace ta amsa take cewa na'am ya rasulullah tace da gaske ne kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yadri alhasanu man hiya qala ba a san wace ce ta amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su ba sai manzon Allah yake cewa to ku ba da sadaka fatasaddaqna sai matan nan Bilal ya shunfuda zanan shi matan nan suka ta jefa abun sadaka daga mai bada zobanta sai mai bada sarƙarta sai mai bada wani gwalagwalai ko ku wani abun da suke da a jikin su haka al-Imam Ahmad yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fitar da hadisi a cikin littafin shi al-Musnad a hadisin da yake cewa haddathana Sufyan an az-Zuhri an Ibn Idris al-Khawlani an Ubadah ibn Samit al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin ne daga Ubadah ibn Samit yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani mazamnin mu a cikin fadan mu faqala sai manzon Allah yake ce musu tubayuni ala alla tushriku billahi shay'an ku yi mini mubaya'a akan cewa ba za ku yi shirka da Allah ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba dukkanin abin da wannan ayat ta faɗa manzon Allah yake yi ma maza mubaya'a sai da yazo idza ja'aka almu'minat duk wanda ta amsa wannan abubuwan bayan mata sun zo faman waffa minkunna manzon Allah yace yake ce ma maza cewa faman waffa minkum duk mutumin da ya cika wa'annan abubuwan guda shidda da wannan ayar ta zo da shi fa ajruhu ala Allah manzon Allah yace Allah madaukakin sarki za ya bashi lada wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba bihi duk mutumin da ya abka ma daya daga cikin wa'annan abubuwan guda shidda sawa'an dani ta jingina ma wani sata ce tai zina ce tai duk abun da tai daga cikin wa'annan abubuwan to idan an kama ta shedu sun cika za a yi mata uquba ne a nan duniya sai manzon Allah ya ce fa huwa kaffaratul lahu kaffara ne a gare shi wa man asaba min dhalika shay'an duk mutumin da ya daya daga cikin wa'annan abubuwan guda shidda fasatarahu Allahu alai sai Allah ya suturta mutun ya rufa mushi asiri ba a kama shi ba fa huwa ila Allah manzon Allah ya ce to shi wannan mutumin hukuncin shi yana ga Allah ne in sha'a ghafara lahu idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya gafarta mishi wa in sha'a azabahu in Allah madaukakin sarki bai so ba kuma sai yi ma mutun azaba wannan hadisin kuma da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim su ma sun fitar da shi a cikin littattafan sunan na hadisi wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da ya dai daga cikin wa'annan abubuwan guda shidda da wannan ayar ta zo da su to idan aka kama shi akwai shari'a ta musulunci aka mishi hukunci to wannan shine kafara shi misali da mutum zai yi zina a shari'ar musulunci sai a kama shi amma ya hukunci to wannan hukunci shine kafaran shi idan kuma Allah madaukakin sarki ya rufa mai asiri to sai an je lahira idan Allah ya ga dama yana iya yahe mishi idan Allah bai ga dama ba kuma zai iya kama shi da wannan laifin nashi shi yasa shi mai imani ba a so ya je ya labe da daddare ya aikata aika kuma ya zo da safe yana bayyanawa Allah madaukakin sarki ya rufa ma asiri to lokacin da kake zuwa kana bayyana abin da kai je an yi kaza kamar yanzu kana ƙara yin wani lahini akan wancan lahin naka na farko to sai abin ya zame ma mutum bi ko da Allah madaukakin sarki ya ga damar a sa labule a tsakaninka da shi ranar alkiyama ya sitirta ma to kai kuma ka rige ka zo ka bayyana ma mutane bayan ka rige ka bayyana yana da wahala Allah madaukakin sarki ya kauda kai a kan wa'annan laifuffukan namu sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'annaka ya kai wannan annabi idan mata suka zo suna yi maka mubaya'a ibnu kasir yake cewa man ja'a minhunna yubayyi'u ala hadhihi shuruti fabayyi'ha wanda Allah yake cewa duk macen da ta zo ta yi mubaya'a akan wa'annan sharuɗin Allah yake ba manzo Allah umarnin cewa yayi mata mubaya'a ala Allah yushrikna billahi shay'an akan cewa kada su hada Allah da wani a wajen bauta wala yasriqna haka kuma kada su yi sata ibnu kathir yake cewa ai amwalan nasil ajanib mutanen da suke makubta mutanen da ba ƴan gida bane ba to ya zama haramun ne kaje kai musu sata fa amma idza kana zawju muqassiran amma lokacin da namiji zai kasa ba mace abinda za ya ishe ta da ita da ƴaƴanta to wannan ba a ce mishi sata kamar yadda hadisin Hind bint Utba take cewa ya rasulullah take cewa ya manzo Allah inna aba sufyan rajulun shahi take cewa mijina baban sufyan mutun ne mai mako la yu'tini min an-nafaqati ma yakfini ba ya bani abinda za ni ci in koshi da ni da ayana wa yakfi baniya saboda mijinta ya kasance wani mutun ne mai rowa ba za ya bata abincin da za ta ci bai ishe ta da ita da ƴaƴanta sai ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambaye shi take cewa fa hal alayya junahun in akhastu min malihi bighairi ilmihi tace ma manzo Allah shin yanzu ina da laifi a lokacin da zan doki wani abu daga cikin kudin shi in ƙara abinci saboda ya ishe mu da ni da ƴaƴana sai manzo Allah yake ce mata khuzi min malihi bil ma'ruf ma yakfik abunda yake isarki na cikin kudinki to ki doka wa yakfi baniki abunda yake isar ayyanki manzo Allah ya bada damar da cewa ta doki wa'annan ba tare da tayi gulluwi ba tare da ta doki abunda yake zai cutar da shi ba wala yaznin Allah madaukakin sarki yake cewa kada su yi zina wannan kuma ayar ba wai ta takaita bane a matan kadai a ayar ta shafi duk wani namiji da ya imani da Allah da duk wata mace wannan alfashar Allah madaukakin sarki ya hana kowanne daga cikin mu ya kusance ta kamar yadda Allah yake cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan kuma zina tayi muni kuma hanya ce wadda bata kyautata ba haka al-Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad shinshi daga al-Imam Zuhri an Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa ja'at Fatimatu bint Utbah tubayyi'u Rasulullahi fa akhadha 'alayha Aisha take bada labari a cikin wannan hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar cewa Fatimatu ya Utbah ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana so ta yi mishi mubaya'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta mata wa'annan sharuɗin guda shidda sai take yin mamaki ta aza hannunta akai take yin mamaki akan wa'annan sharuɗin sai Aisha take ce mata aqri ayyatuhal mar'a wa'annan sharuɗin da manzon Allah ya zana miki ki yarda da su fa wallahi ma bayanna illa ala hada take cewa mu ma bu mu yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya aba sai akan wannan qalat fa na'am idan ita wannan Utba Hindu bintu Utba ita ma tayi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bay'aha bil aya shi ma manzon Allah yayi mata mubaya'a ya yardi mata da cewa ta je ta yi musulincin ta idan dai za ta kiyaye wa'annan sharuɗan guda shidda da Allah madaukakin sarki ya zana sai Allah yake cewa la yaqtunna auladahun kada su kashe ayansu wannan kuma aya ce mai hukunci ga dukkanin mai imani ga mata bai kamata su kashe ayansu ba indai ba akwai wata larura mai tabbatar da cewa ba akwai matsala idan ba a kashe dan da ke cikin ciki ba wannan kuma bai zama dole ba a shari'a a kashe shi haka ba wajibi bane ba abu ne wanda shari'ar mu tana yin hani akan shi saboda larabawa sun kasance suna yin abu suna kashe ayansu a jahiliya to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wala yaqtunna auladahun sai Allah yake cewa wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin kada su zo da wani abun kirkira suna jinginawa ga wa'ansu mazaje wa'anda su ba su ne ba uwayen ƴaƴan nasu misali a jahiliya mata suna zuwa suna zinace-zinacensu ko ko mace tana da miji amma ta zanki yin zina da wani a can waje kuma idan bayan ta aihu sai ta dauko wannan dan ta ce na wannan mutumin ne shine Allah madaukakin sarki yake hana su akan wannan cewa wala ya'tina bi buhtanin kada su zo da wani abu na kirkiran ƙarya suna jingina su ga ƴaƴan da suka haifa a tsakanin hannayensu da ƙahuwansu suna jingina ma wa'anda ba uwayensu bane ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Dawud ya fitar daga Abdullah ibn Yunus an Abi Huraira da Allah ta ƙara tabbata a gare shi manzo Allah yake cewa lokacin da wannan ayar ta Abu Huraira yake cewa lokacin da ayal mula'ana ta sabka misali matan da take tuhumar mijinta ko mijinta yake tuhumar ta za a kai su gaban alkali su tsine ma junan su ne kamar yadda aya ta yi bayani a cikin suratul nur sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum manzo Allah yace duk maccen da ta je tana da miji ta je ta yi zina kuma ta jingina ma danta ko ku ta je ta yi alfashatta kuma ta jingina ma wani wanda ba shi bane uban wannan yaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa laysat min Allah fi shay wannan matar ba ta da wani rabo a wajen Allah madaukakin sarki walan yudkhilaha Allahu aljanna kuma Allah madaukakin sarki ba za ya sanya ta aljanna ba wannan yana nuna cewa kuma uquba ce mai tsanani Allah madaukakin sarki ya tanada ga duk mutumin da maccen da za ta rantsi ta jingina ma wani da haka shi ma namijin da ya san cewa wannan dan shi ne kuma ya rantsi da Allah ya ce shi ma ba dan shi bane ba shi ma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a sa hijabi tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ba za ya samu rahmar Allah madaukakin sarki ba sai Allah yake cewa wala ya'sinaka fi ma'ruf kada su saba maka akan cewa kada abunda manzon Allah ya umarce su da shi na ma'ruf abu mai kyau anan sai Allah madaukakin sarki yake cewa wala ya'sinaka fi ma'ruf kada su saba maka a cikin abu mai kyau to an san kuma shi manzon Allah kamar yadda Ibn Taymiyyah ya fassara manzon Allah ba ya umarta da wani abu sai mai kyau amma an ce bil ma'ruf saboda ayar za ta yi aiki ne a mutanen da za su zuwa idan Allah madaukakin sarki ya ba ku shugabanni to Allah yayi umarni da amsu da'a a cikin abun da bai saba ma Allah ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq da abun da ya saba ma aya ya saba ma hadisi ya saba ma abun da addini ya zo da shi to kowa yace ai ba za a yi ba ko shugaba ne ko ma wane ne wannan ba za a yi mishi da'a ba akan cikin abun da Allah madaukakin sarki ya shar'anta al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga ibnu abbas yake cewa wala ya'sinaka fi ma'ruf yake cewa a cikin fadar Allah madaukakin sarki kada su saba maka a cikin abin da mai kyau ne inna ma huwa shartun sharataha Allah lin-nisa wannan sharadi ne wanda Allah madaukakin sarki ya shartanta ma mata shi haka kuma ajma' al-salaf dukkanin malaman tafsiri sun tahi cewa wala ya'sinaka fi ma'ruf duk wani abu wanda ba ya da kyau wanda larabawa suka kasance suna yi a jahiliya yana daga cikin abun da suka kasance suna yi a jahiliya cire kayan su a lokacin da wata bala'i ta samu mutum sai ya kama aljuhun shi ya kece ko ya kama kayan shi ya kece ko ko mutum ya zanki marin kanshi ko ko kuka ana daga murya ana kururuwa idan an yi mutuwa ko ko yana daga cikin abun da larabawa suke yi mace idan wani bala'i ya same ta sai ta yi aski sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da cewa dukkan mata da maza su bar wannan abun da suka kasance suna yi a jahiliya al-Imam al-Ash'ari ruya Malik an al-Ash'ari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyati la yatrukunahun wasu abubuwa guda hudu wanda jahillai ne suka kasance suna yin shi manzon Allah yake cewa al-fakhru fil ahzab yin al-fahari da cewa mu ɗan babban gida ne manzon Allah ya ce wannan abu ne na jahiliya an wuce wannan yayin mutum ya zo ya ta al-fahari baban su ne sarki baban su ne dan masu mulkin gari ko abun da ya kama da haka manzon Allah yake cewa watanu fil ansab da zagin dangantakar mutane wal istisqa bin nujum haka kuma da samun ruwa ko kin samun ruwa ko ko canfi da yin tarmamu dan a gane cewa an samu ruwa ko ba za a samu ruwa ba wanni ya hatu da yin kuka da yin kururuwa a lokacin da aka yi rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wannan al'amari ne na jahiliya sai Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa wanda suka yi imani la tatawallu qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci wa'ansu mutane wanda Allah madaukakin sarki ya rige ya yi hushi da su anan da Allah madaukakin sarki yake cewa ghadiba Allahu alaihim Allah madaukakin sarki ya yi hushi da su malaman tafsiri sun tahi cewa dukkan wa'anda ake nihi da ghadiba Allahu alaihim sune al-yahud sune yahudawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin saboda tsananin kafircin su har ya kai Allah madaukakin sarki ya yi hushi da su saboda su kafircin su ba wai rishin sani bane ba ko jahilci a'a su mutane ne wanda sarai suna sane da abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abu ne na daidai abu ne na shari'a amma sun ki yin imani da Allah madaukakin sarki sai suka zabi rayuwar duniya sai suka yanke kamna daga rahamar Allah kamar yadda Allah yake cewa ulaiikal ladina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah su sirrige sun zabi rayuwar duniya ne akan lahira sai Allah yake cewa qad ya'su min al-akhirah wa'annan mutanen yahudawa sun rige sun yanke kamna daga dukkanin wata rahamar Allah da za su samu a ranar tashin alkiyama kama ya isal kufaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai su ma sun yanke kamna daga na kabarurrukan su bima'ana idan an sa kafiri kabari to Allah madaukakin sarki za ya nuna mishi gidan shi a wuta to wannan nuna mai gidan da za a yi ya rige ya ga yaqini tabbas cewa fa shi yana cikin ɗan wuta sai ya yanke tsammanin samun duk wata rahama daga Allah madaukakin sarki idan muka lura wannan ayar ta bude da cewa ala Allah yushrikna billah cewa kada su yi shirka da Allah madaukakin sarki yin shirka da Allah madaukakin sarki wannan shine abin da annabawan Allah duka suka zo suna yin bayani akan shi duk annabin da yazo zaka ga cewa kamun a ce ayi sallah ko ayi azumi ko ayi zakka ko kada ayi zina ko kada ayi wani abubuwa da wannan ayar tazzano to abu na farko da ake ce ma mutum shine ala Allah yushrikna billahi shay'an kada a hada Allah da wani a wajen bauta saboda shi duk mutumin da yake hada Allah da wani a wajen bauta to babu wata ibada da zai Allah madaukakin sarki ya karba duk mutumin da yake shirka to babu wata ibada ko azumi ko sallah da zai Allah madaukakin sarki ya amshi wannan ibada dukkanin ibadu suna hawa ne akan kalimar la ilaha illallah idan dai akwai foundation ta la ilaha illallah to dukkanin ayyukanmu da zamu dora samanta na alkhairi to Allah madaukakin sarki zai karbi sallanmu zai karbi azuminmu zai karbi dukkanin wata ibada da muka yi amma idan bumu amsa la ilaha illallah ba to dukkanin abun da za kai kamar kana gini ne a saman ruwa. Shi yasa kaga ana ta jama mutane hankalin cewa kada a yi shirka, kada a hada Allah da wani a wajen bauta. Idan aka ce shirka kuma yanzu mutanen mu sai su dauka sai mutumin da ya bauta ma gumki, koko sai mutumin da ya bauta ma rana, koko sai mutumin da yayi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan. A'a, shirka yanzu shine irin wadda dai kakanni suka bari a baya, ita ce yanzu ta dawo a cikin mu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, shine dar malayu da zuwa wajen bokaye da yin yanka ba dan Allah ba, da yin girka da duk wani abun da kake ganin cewa an saba ma Allah madaukakin sarki. Yanzu dar malayu da shirka da zuwa wajen bokaye har ma yanzu ya watsu a cikin al'umma, ana ganin cewa wai kare kai ne. Idan ka fara kasuwa ka dan fara samun kuɗi sai a zo a nuna maka to ga malam wani, malamin nan aikin shi tsibba ne, ka zanki zuwa saboda yanzu har rayuwa sai mutun ya tashi ya kare kanshi. Haka idan dan aiki ne ka samu, a lokacin ba a gaya ma cewa ka tashi ka kare kanka, a'a sai ka samu aiki ne sai a ce yanzu fa akwai ƴan adawa, ka zanki zuwa wajen malam wani yana baka rubutu ko yana baka laya kana darmawa saboda baka san su a kake tare da su ba. Allah madaukakin sarki wanda ya tsare ka lokacin da kana cikin cikin ma'aifiyarka har lokacin da ka samu aiki ko lokacin da ka samu kasuwa, to shine kadai yake da ikon ya kare ma wannan aikin, kuma shine kadai yake da ikon ya kare maka wannan kasuwar taka. Abun yanzu ya zama ruwan dare, ana ganin cewa da wance da wance wajen malam wani suke zuwa, ke ma gobe a kai ki ko kai ma jibi a kai ki, ana ganin cewa abu ne ba komi ba. Mutane suna ta wasa da imanin su, mutane suna ta sallah su kuma basu san wannan sallar tasu ba, Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. A kalkashin haka idan mutun ya ce yayi imani, to bai zaman to ba dole ya kame hannuwan shi kuma yayi zamna yayi sallah, a'a. Idan dai ka ce kayi imani dole sai ka je makaranta, an koya maka menene abin da in kai ka warware imanin ka, menene abin da in baka yi ba imanin ka yana nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun zai iya tashi da safe yana da imani amma a waye gari ya kafirta shi bai sani ba, wani raban shi da musulunci ina ga tun shekarun da, amma ya mance bai san cewa shi ya fita daga musulunci ba saboda rashin sani, to shi jahilci. Idan dai akwai damar aje a koyi ilimi ba hujja bane ga musulmi, mutumin da yake tsakiyar gari a hannun damarka da hagun dinka da gusum dinka da arewanka ko ina malamai ne, to wannan mutumin ya zama dole ya tashi ya nemi ilimin addini domin ya san cewa menene shirka, menene abinda ba zai warware mai imanin shi ba in yayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imran ibn al-Husayn, manzo Allah yake cewa laysa minna man tatayyara aw tutghira lahu, manzo Allah ya ce baya tare da mu, baya da imani, ya warware imanin shi duk mutumin da ya canfi ko ya je aka yi mishi canfi, aw takahana aw tukhina lahu, duk mutumin da ya bokanci ko yasa aka mai bokanci, manzo Allah ya ce wannan mutumin baya tare da mu, aw sahara aw suhira lahu, duk mutumin da ya asiri ko ya je yasa aka mishi asiri, manzo Allah ya ce wannan mutumin shi ma ya rabu da imanin shi. Manzo Allah ya ce wa man ataka hinan, duk mutumin da ya je wajen boka ya gaya mishi matsalolin shi, fa saddaqahu bima yaqulu, wannan bokan ka gazganta shi da abin da ya gai, faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa wannan mutumin ya kafirta daga Allah madaukakin sarki, idan mutumin da ya je wajen boka kuma yayi yarda da abin da wannan bokan ya ce mishi, to wannan mutumin ya rabu da imanin shi, kuma anan dole ya sake kalmar shahada ya dawo a matsayin shi na musulmi. A kalkashin haka dole idan muka ce mun yi imani bai kamata mu zamna hannunmu a riƙe ba, a'a, dole ne ka je makaranta a koya ma menene idan kai ka fita daga musulunci, saboda za ka iya yin abu kai kuma ka fita daga musulunci Allah ya sauke baka sani ba, tana yiwa shekara 20 ko 10 ko 15 ko ko tun bara kai rabanka da musulunci amma baka sani ba saboda baka je makaranta an koya maka ba. Idan mutun ya je makaranta za a koya mishi yadda za ya tsare imanin shi. Haka an hana mutane zuwa wajen boka, an hana mutane yin asiri, to menene za su yi kuma su kare kansu? azkar nanan Allah da manzan Allah sun koyar da su haka mutun sai ya je makaranta an koya mushi menene idan ya tashi da safa zai karanta ya tsare kanshi daga sharrin mai sharri menene idan ya tashi da damarece zai karanta ya kare kanshi daga tsahin mai tsahi menene idan mutun ya tashi a wunin shi zai karanta domin ya kare kanshi daga dukkanin wani mutun wanda yake da ainu dole sai mun je makaranta an koya mana wani addu'o'i ne zamu domin mu kare kanmu tunda addini ya hana mu zuwa wajen boka addini ya hana mu yin asiri addini ya hana mu yin girka addini ya hana mu dukkanin waɗannan abubuwan to kuma addinin Allah ya tanada mana kuma abubuwan da zamu yi mu kubuta daga sharrin dukkanin mai wannan sharrin wannan kuma mutum ba zai samu wannan ba dama ba za ta ba mu ba cewar mu koyar da dukkanin waɗannan abubuwan anan amma mutum sai ya samu wani malami a unguwarsu ko wata malama a unguwarku ta zanki koya miki azkarikin da zaki ki kare ƴaƴanki ki kare kanki da kariyar Allah madaukakin sarki kai ma haka ka samu wani ya koya ma menene za ka yi Allah ya tsare ka ya tsare maka duk abun da kake mu'amala da shi ko na aiki ko na neman kuɗi a wani ko bai ma asiri ba akwai ayin al'ainu haqqun wani zai kalle ka kasai sabon moto yace kai wannan motan yana da kyau shikenan sai motan nan ya lalace ko ya kama da wuta ko wani bala'i ya samu motan kai asarar shi amma idan mutun yana azkar mutun yana ambatan Allah madaukakin sarki to koda ko ka hadu da irin wannan mutumin wanda shi halittar shi ce haka Allah ya halicce shi to koda ya tanka akan ka ko akan abunka abunka ba za ya lalace ba ina ganin kuma a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh